Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 12 ga watan Maris 2019 akan mintoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalu muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ƙarin bayani kan sakamakon zaben gwamnan na jihohin Borno, Yobe da kuma Taraba. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin Adawu Lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun Nijar, sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da mika sakonnin ta'aziyya da na bankwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman Ethiopia da ya faru a ranar Lahadi a kusa da Addis Ababa, babban birnin kasar. Mamatan sun fito ne daga kasashe akalla 35 ciki har da wasu jami'an Majalisar Dinkin Duniya 22 waɗanda ke kan hanyarsa ta zuwa wani taro kan muhalli a Nairobi, babban birnin Kenya. A jiya Litinin an yi ƙasa-ƙasa da tutoci a taron, sannan an yi tsit na ɗan wani lokaci a lokutan da aka buɗe taron na Kenya da kuma wani taro na daban da aka yi a New York domin nuna girmamawa ga mamatan. Mai riƙe da muƙaddashin Darakta General na Majalisar Ɗinkin Duniya a Nairobi, Maimuna Sharif, ta yi ta ƙoƙarin daƙile kurarar hawaye yayin da take wannan jawabin bankwana saboda abokan aikin da suka rasa.
We will not forget this tragedy, nor those that perish.
Ta ce ba za mu manta da wannan ibtila'i ba da waɗanda suka mutu. Mutuna cewa abokan aikinmu sun sadaukar da rayukansu wajen yin doguwar tafiya domin su samar da sauyi a duniya. To a dai ɓangaren kuma, wannan haɗari da jirgin na Ethiopia mai lamba 302 ya yi, wanda ƙira Boeing 737 MAX 8 ne, ya farfaɗo da muhawara kan alamar tambaya da ake dasawa dangane da matakan kare haɗura da jiragen Boeing ke da su, kamfanin da aka fi amfani da jiragensa a duniya. Wani haɗari na kusa da Addis Ababa shi ne na biyu ƙasa da watanni 6 da ya ritsa da irin wannan jirgi. Wani jirgin kamfanin Lion Air, wanda shi ma Boeing 737 MAX 8 ne, ya yi haɗari a kusa da Indonesia a watan Oktoban bara, inda dukkanin fasinjoji 189 da ke ciki suka mutu. Shi dai wannan jirgi mai wannan kira ya fi kowanne kasuwa a nau'ukan jiragen da kamfanin na Boeing ke kerawa, inda ya sayar da 350 a duk faɗin duniya. Sannan yanzu haka an yi odar sama da 5,000. Yanzu haka China, Indonesia da Ethiopia sun dakatar da yin amfani da dukkanin irin wannan jiragen da suke da su har sai sun kammala bincike. Ko da yake a jiya Litinin, hukumar da ke kula da harkokin da suka shafi safarar jiragen sama ta FAA a nan Amurka ta ba da tabbacin cewa nau'ukan jiragen na Boeing 737 MAX 8 da MAX 9 suna da inganci, amma ta ce za ta yi nazari kan bayanan haɗuran da jiragen suka yi domin ɗaukan matakin da ya dace. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta fitar da tsarin kasafin kuɗin da za ta kashe a shekarar 2020 mai zuwa, wanda ya kai dala triliyan 4.7. Daga cikin wannan kuɗi har da kuɗi dala biliyan 8.6 da shugaba Trump ya nema domin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, inda zai nemi a daƙile kwararren masu shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Ross Vought shi ne muƙaddashin daraktan ofishin kula da kasafin kuɗi a Amurka.
This $8.6 billion is geared towards what we would need in addition.
Yace waɗannan kuɗaɗe dala biliyan 8.6 za a karkata su ne zuwa ga aikin da muke so mu kammala na gina katanga. Wasu dai na ganin wannan sabuwar bukata da shugaba Trump zai gabatar wani sabon babin takaddama ne da ke tafiye nan da wasu watanni tsakaninsa da 'yan majalisun dokokin kasar, inda tuni wasu usoshi a bangaren 'yan Democrat suka sha alwashin za su yi wancakali da bukatar tasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce ba za ta amince da shirin wargaza makaman nukiliyan Koriya ta Arewa ta hanyar amfani da matakai na daki-daki ba, kamar yadda jakadanta a Pyongyang Steve Biegun ya faɗa a wani taron kan makaman nukiliya da aka yi a nan Washington. A jiya Litinin Steve ya ce shugaba Trump ya riga ya bayyana matsayinsa karara akan wannan batu. Kalaman jakadan na nuni da irin yadda ƙasar ta Amurka ta ƙara cijewa kan ƙin sauya matsayinta tun bayan taron da aka yi a Hanoi, babban birnin Vietnam, tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa Kim Jong-un wanda bai nasara ba. Ita dai Koriya ta Arewa tana so ne a sassauta mata takunkumin wato da aka kafa mata na domin ta cire mata batun wato wannan nukiliya da take kerawa. Da dan shugaban Algeria Abdulaziz Bouteflika ya ce ba zai tsaya takarar neman wa'adi na biyar ba duk ko da cewa a makon da ya gabata ya mika takardunsa da suka nuna bukatarsa ta tsayawa takara. Sannan fadar shugaban kasar ta bayyana cewa za a dage zaben da aka shirya za a yi a ranar 18 ga watan Afrilu. Kafafun yada labaran Algeria sun rawaito cewa Bouteflika ya zabi ministan harkokin wajen cikin gida Nuruddin Badawi a matsayin sabon prime ministan Algeria tare da bashi umarnin ya kafa sabon gwamnati. Nuruddin zai mai gurbin Prime Minister Ahmed Ouhaye ne wanda ya yi murabus a jiya Litinin.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga arewa maso gabashin Najeriya, inda baturen zaben jihar Borno Farfesa Alhassan Muhammad Gani ya bayyana Farfesa Babagana Umara Zulum na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar, sai dai jam'iyyar PDP ta yi watsi da sakamakon zaben. Haka ma a makwabciyarta jihar Yobe, baturen zaben jihar Farfesa Abubakar Musa Gundiri ya bayyana Alhaji Maimala Buni na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar. Ga wakilin mu Haruna Daudabi da cikakken rahoton.
Babagana Umara of APC scored 1,175,440 votes. Is hereby declared the winner and is returned elected.
Professor Alhassan Muhammad Gani kenan, mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Kashari a jihar Gombe. Da ya bayyana Professor Babagana Umara na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya samu nasara da ya samu ƙuri'u 1,175,440, wato ƙuri'u mafi rinjaye cikin waɗannan zaɓuɓɓuka da aka gudanar.
Muhammad Alkani Imam of PDP scored 66,115 votes.
Ya ce alkali Muhammad Imam na jam'iyyar PDP da shi kuma yana da ƙuri'u 66,115, wanda ya tattara kalman zaɓe ne daga ƙananan hukumomi 27 da ke jihar Borno, wanda kuma dukkanin suka amince cewa a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan ba tare da tamun tashin hankali ba, illa ƙaramar hukumar Hawul da aka ce an kashe wasu ƙuri'u a wasu mazaɓu guda 12 sakamakon rikice-rikice da aka samu da ma satin akwatin nan zaɓe, wanda kuma aka ce hakan ba zai shafi sakamakon waɗannan zaɓuɓɓukan ba. Na kuma tambayi Alhaji Usman Muhammad Durkwa, mataimakin gwamnan jihar Borno, kan yadda suke ji game da wannan sakamako. Ga dai abin da ke cewa.
Gaskiya muna cikin farin ciki, da polisi na APC da polisi na Maigida sai sun ce na tabbatar muku cewa inda Maigida ya ce shi zai ci gaba. Bawai cewa ka sabon abu ba, can ne za mu ci gaba insha Allah.
Kanka dai ganin cewa akwai jam'iyyar PDP da ita babban jam'iyyar rawa ta ƙi da rattafa hannu akan wannan. Ba gani kamar za a ga kamar akwai wani abu a ƙasa.
A dokar din ba wasu dole sai rattafa hannu ba ne. A dokar INEC ba dole sai mu rattafa hannu ba. Kan muddin an sa sun cewa yayi in dukkan ne yadda ba akwai kotu.
To ko menene dalilin jam'iyyar PDP na ƙin rattafa hannu akan wannan sakamakon?
Ni Comrade Umar Bello ne, ni ne State Organizing Secretary. Sakamakon gaskiya akwai ayan tambaya. Saboda wayansu figures din mu muna ganin kamar akwai abin ayan tambaya a ciki.
Kamar nan ne kenan.
Wato a duk inda ake zaɓuɓɓuka a duniya yana da wuya a samu kashi 70 na wayanda suka yi rijista a ce sun gudanar da zaɓe. Amma a wannan zaɓe za ka ga kashi 99, kashi 98 na wayanda sun yi rijista sun yi zaɓe. To kaga wannan abin dole ne sai an ɗan duba an tabbatar cewa lalle wayannan mutane ba wayanda suka mutu, ba wayanda suka kaura, ba wayanda suka bar wannan area, har an samu kusan kashi 90 da wani abu da suka jefa kuriyar nan, sai mun bincike akai.
Wannan shi ne dalilin ku na kirkira ta
bayanai sosai sosai.
A jihar Yobe da ke makwabta da jihar Borno kuwa, su ma jami'an siyasa 13 ne suka fidda intakara, wanda baturen zaben Professor Abubakar Musa Kundiri na Jami'ar Okari da ke jihar Taraba ya bayyana Alhaji Mai Malabuni dan takarar gwamnatin jami'ar APC a matsayin wanda ya samu nasara sakamakon samun kuri'u mafi rinjaye da suka tasamma 444 da 13, yayin da ambasada Umar Idada Magum takarar jami'ar PDP da ke biye da shi da 95,703, sai da takarar jami'ar APC kuma sakataren jami'ar na ƙasa Alhaji Mai Malabuni ya kira da takarar jami'ar PDP da cewa su zo su haɗa kai don su gina jihar Yobe.
Sarki da ya bamu cikin ikonsa wannan nasara ya kasance, to alhamdulillah na gode masa, na gode kuma al'umman jihar Yobe da suka fito suka zabe mu. Shi ma dan Yobe ne ya zo ya haɗa hannu da mu, mu ce da jihar Yobe gaba. Dukkyawan manufarsa da abin da yake da niyan yi wa Yobe ya zo mu haɗa hannu, mu yi shawara tare, mu ce da jihar Yobe gaba.
Tunai dai mu goya bayan waɗannan 'yan takara da aka bayyana sun samu nasara, sau waɗannan jihohin guda biyu suka soma nuna farin cikinsu wajen gudanar da bukukuwa da kaɗe-kaɗe da rere. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai batun sakamakon zaben ne dai, inda baturen zaben jihar Taraba Farfesa Shehu Adamu Iya ya bayyana gwamna mai ci na jihar Taraba Akitar Darius Dickson Isiyaku na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. Amma tun kafin a kammala ba da sakamakon zaben, jam'iyyar APC ta nuna rashin amincewa da sakamakon. Ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
I, Professor Shehu Adamu Iya, hereby certify that I was the returning officer for the governorship election held on the 9th day of March 2019, that the election was contested, that the candidates received the following votes.
Professor Shehu Adamu Iya kenan na jami'ar Modibo Adamu da Kiola, wanda mako shine jami'in ba da sakamakon zaben jihar Taraba, yayin da ke bayyana cewa dan takarar jam'iyyar PDP kuma gwamnatin jihar Akita Gare da Sun Isiyaku da cewa shine mako ya zaben, inda ya samu ƙuri'u 520,434, yayin da shi kudin takarar jam'iyyar adawa ta APC a jihar Sanawa da Lagos, wanda shi ma tsohon mukaddashin gwamnatin jihar ne da cewa shi ne koyi zana biyu, inda kuwa ya samu ƙuri'u 362,735.
That is Dixon Ishaku of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared winner and is returned elected.
To sai dai kuma tun ma kafin a kai ga kammala ba da sakamakon zaben, wakilin jami'ar APC a ce bai haɗa sakamakon zaben injiniya Amar Yusuf Gamaliya ya ku nuna ɓacin ransu da yadda ma aka ba da sakamakon wasu ƙananan hukumomi. Tun ma dai kafin a kai ga bayanin sakamakon, a wani mataki na kan da garki, gwamnatin jihar Taraba ta kafa dokar hana fita daga karfe 6 na maraice zuwa 6 na safe a Jalingo fadar jihar, yayin da wasu yankuna kuma tuni fama goya bayan jam'iyyar ta PDP ma suka soma murna. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kafin mu ci gaba da shakata da wannan wakar.
Sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma. Sannan wani ba da silifan, duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, in yayi gado ya ƙare, ya yi mata raziya sanya kuma ya yi katifa nasa ga radio ba canja ga ku kafet fa a daki hadda kujeri nasa sannan wani ba shi dake so ko Allah na kaura ku. Shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah ya ji dadi ya bashi abin sa an gai ko da baka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahi ya naka abin sa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malakin ka gane abun da tabara ibaka to malan garaka gode mutukan kuma kai mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka su maraya suna canje ne koko hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan di tasa ga haishal kuma tasa ga balbunan tasa 68 duka nashi sannan wani bashi da taya to duka Allah na kaurarku to duka Allah na kaurarku.
To ma da Allah ya ji kan dan Maraya Jos. Ga Baba Yakub makeri da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin namu zai ci gaba da hira da Isa Ali ne shugaban kungiyar fafutukan rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana ta Falda a takaice wanda yake mana tsokaci akan alƙaluma masu daga hankali akan mutuwar da aka yi ta hanyar mota a Ghana a shekarar 2018. Isa Ali ya koro mu a shirye-shiryen mu na baya ya kuma kai inda yake cewa hukumomi ba sa daukar matakai masu dorewa na kiyaye hatsarin mota a kasar. To bari mu ba Isa Ali wuri ya ci gaba da bayani.
Ana dokan mataki nan zuwa watanni uku da sai mu ce watanni shida zuwa shekara in aka samu sauki sai kaga kaman me gwamnati sai ta danne baya kaga matsala ne sannan na biyu kuma kaga mu ma mutane kuma muna da sai mu ce mu ma muna da laifin mu kaga ne saboda mutum in kana kan titi akwai road signs an rubuta sai mu ce dokoki da dama kan hanya amma mutum kuma saboda sauri wannan matsala kuma na ce sannan kuma kaga wani lokaci gwamnati wani lokaci sai ta sa arziki ciki kaga ne yanda za a kula da shanin rage hasari kan titi sai kaga wani lokaci kuma ba mu da abin da ke cewa sustainable funding kaga ne in muka duba yanzu haka ba ma Ghana kadai ba duniya da dama kana ga kamar yanzu population ne zai sai yawa kaga ne yanzu muna samu
ana samun karuwan al'umma
muna samun karuwa kaga ne saboda shi titin da ake yi masai mu ce jama'a miliyan hudu yanzu wannan titin da miliyan aka yi ma miliyan hudu yau kana iya ka samu miliyan shida ana amfani da shi kaga ne wani lokaci ka ce ai titi saboda maybe mu ce motoci 50 amma yawan da nake magana motoci 200 na amfani da wannan titi so kamata ne mu a sa kudi in ya so a bude hanyoyi kaga ne sannan kuma a duba yanda za a kuma a samu yan sanda kuma kan titi kaga saboda ba wadanda za su kula ba mu da monitoring kan titi ba kulawa sai kaga kaman matukin lori in ya shiga cikin mota kaga sai su yi abin da suke so wannan ya sa wani lokaci sai ka gan kaman yara na tuki yara waɗanda ba su kai goma sai mu ce
shekaru goma
goma sha takwas kenan ko 18 years kenan ba su kai wannan lokaci ba saka ga kamar suna titi kan hanya saboda mai ba waɗanda ke kulawa kan titi sannan kuma kana samu wasu kuma ba su da takarda ba su da license kenan ba ba su
izini su yi abu da
izini su tuka mota ba sai kan suna tuka mota saboda ba yan sanda kan titi kaga ba yan sanda hanya wannan duka na kawo mana matsala sosai wasu kira mu muke yi gwamnati ta yi kokari saboda mun ka duba waɗanda rashin da ake yi kan titi gaskiya gwamnati ma sai mu ce yana kawo mana koman baya saboda kana ya samu waɗanda za su iya su taimaki kasa ta ci gaba da ilimi da ƙarfin su sai ka gan kamar mu waɗannan mutane an rashin su kan titi saboda hasarin mota sai an kamar development din gari ma sai ya koma baya ka gane saboda akwai wasu da gari ta sa ta training su mu ce
ta horar da su yadda za su yi ba kasar amfani
nagode ta horar da su yawa wasu sai ka ga kamar nan zuwa 15-10 shekaru 20 gwamnati sai mu ce an karantar da su sosai ka gane an karantar da su yadda za su yi su a tafiyar da gari sai ka ga kamar an samu rashi ka gane wani lokaci ma sai ka ga izin ma ka ga kamar wai minista kamar shekara da ya wuce akwai wasu manya da dama da ma mun kai rashin su manyan siyasa don kaga hasarin mota dai san kai dan siyasa bane kai mai kudi ne kai talaka ne mota bai da wannan kaga ne hasari za ta zo tana zuwa ne ta gama da kowa saboda shi kamata dai gwamnati ta kula kuma mutane mu kula in ya so mu duba yanda za mu rage wannan hasari kan shi
A nan ne kuma za mu ja burki sai sabon mako. A madadin shi bakon namu Isa Ali na kungiyar Valda a takaice da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitor, wacce ta ruwaito cewa kungiyar tarayyar Turai ta fara ɗarɗarin zuba kuɗaɗenta a tsare-tsaren zaɓukan da jamhuriyar Niger ke sa ran gudanarwa a 2020-2021 sakamakon lura da cewa shirin hada kundin rajista na zamani da hukumomin wannan kasa suka sa gaba don share fagen soma ayyukan buga miliyoyin katotin zaɓe abu ne mai kamar wuya a ɗan ƙanƙanin lokaci in ji Lankitor. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa yayin da wa'adin shugabar kotun tsarin mulkin kasa Khadijatu Lee da mataimakinta Nare Umaru ke kammala a watan nan na Maris, masu zawarcin waɗannan mukamai sun shiga kai goro suna kai mari don ganin sun yi nasarar tsare waɗannan kujeru da ke da matukar mahimmanci a wannan lokaci da Niger ke shirye-shiryen zaben gama gari. Jaridar L'Actualité ta taɓo batun takun sakar da ke tsakanin gwamnatin Niger da malaman jami'o'i waɗanda ke yajin aiki a yanzu haka da nufin tankwaso mahukunta su maido da tsarin zaben shugabannin jami'o'i a maimakon a nada su. To sai dai kuma jaridar ta ambato wata malamar jami'a Dr. Elizabeth Sharif tana mai cewa nada shugabannin jami'o'i bai kamata ya shiga tsakanin waɗannan bangarori ba idan aka yi la'akari da yadda suke dasawa da juna. Mun karkare da jaridar Lebanon wacce ke cewa 'yan gudun hijirar Sudan da suka dawo birnin Agadez sakamakon cijewar al'amura a ƙasar Libya sun koka a game da abin da suka kira tsaikon da ake fuskanta wajen bayar da takardar samun mafakar siyasa Dalili kenan suka yi zaman darshan a harabar hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira HCR a Agadez, lamarin da ya sa jami'an hukumar kiran taron gaugawa, in ji Levanama. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bisu Baka Auren Auta, ƴan albasa Katsina a Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama mun yi godiya ta musamman ga ƴan Najeriya da suka yi suka zaɓe lami lafiya ba tare da ɓarna wasu mutane ba ko kashe mutane ko wasu nan. Kamar muka tuna an yi zaɓe lafiya kuma gwamna mu Aminu Bello Musali da sauran ƴan majalisi sun fi zaɓen su. Saboda ina kira ga ƴan majalisun tarayya da sanatoci da ƴan majalisun jihohi ya kamata su dawo dumfa su duba ɗan sirgin gyara. Su so yin tantiri fa naka sai naka. Don haka ina muku ƙalubale ku zo ku gyara kayan Baba Buhari ya gama mulki. Assalamu alaikum mai Amurka daga Alhaji Manuwa ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jigga. Kira ga Janar Muhammadu Buhari. Janar, ina ba ka shawara. In baka sani baka sani. Demokuraɗiyya in da turawa da sun kwanta suna daidai suna tsiri. Ya ɗanka da ɗan wani gwamna ɗanka. Da mutumin kwarai na wani gwamna naka. Saboda don a samu demokuraɗiyya ta tsiri daidai irin matsaloli wanda aka samu. A danne su don ya kawo ɗan gabaɗa sunan iska na. Ya kawo ɗan gabaɗa ko mutumin kwarai na. Amma jin ko jin ko jinjirin ko yin ko yin sai dace ba sai demokuraɗiyya tsarin mutane na ana cikin layi don a yi mafita Allah ka ce cikin Najeriya ku san Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio mai magana Yanu Buwan Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in jinjina hukumar zaɓe ta ƙasa Rihin jihar Katsina game da zaben gwamna da 'yan majalisu da ta gudanar a cikin kwanciyar hankali. Don haka nake ƙara kira ga sauran jihohi da su yi koyi da takwararsu ta jihar Katsina wajen bayyana sakamakon zaɓe yadda ya kamata.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yaba hukumar zaben Najeriya game da zaɓuɓɓuka da ta gudanar a jihohi na gwamna da 'yan majalisar jiha. To wannan zaɓe da aka yi haƙiƙa hukumar aina ya zama dole mu jinjina mata da kuma jami'an tsaro da masu sa idanu. An gudanar zaɓe cikin gaskiya da adalci babu ƙorafi. Babu maganganu marasa daɗi game da yadda aka gudanar da zaben nan. Saboda haka waɗanda aka zaɓa muna sa su murna, waɗanda kuma ba su samu nasara ba su yi tawakkali su bawa Allah ikonsa.
Kafin mu sallama ga labarai amma a takaice.
Ana ci gaba da miƙa saƙonnin ta'aziyya da na bankwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu a haɗarin jirgin saman Ethiopia da ya faru a ranar Lahadi a kusa da Addis Ababa babban birnin ƙasar. Mamatan sun fito ne daga ƙasashe aƙalla 35 ciki har da wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya 22 waɗanda ke kan hanyarsu ta zuwa wani taro kan muhalli a Nairobi babban birnin Kenya. A jiya Litinin an yi ƙasa-ƙasa da tutoci a taro, sannan an yi tsit na ɗan wani lokaci a lokutan da aka buɗe wannan taro na Kenya da kuma wani taro na daban da aka yi a New York domin nuna girmamawa ga mamatan.
Masu sauraro, a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Bazari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da ma injiniyanmu na yau, Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa a wuni lafiya.